ga wannan ga zai ga fallo kada waka ina da tannu kada bitana ido jiru ani nutende na faga dada bitana ido jiru ani nutende na faga
Nothing.